cikin wata sanarwa mai dauke da sanya hannun sakataren jami'ar na kasa Farfesa Adewale Oladipo jami'ar PDP ta buƙaci hukumar EFCC da ta gaggauta sako mata kakakinta Mr. Olisa Metu da ake zargi da halasta kudin haram sama da naira miliyan 2000 PDP tace Kame Olisa Metu bai zama ta da mamaki ba ina kai la'akari da irin barazanar da tace ya ta fuskanta daga APC da ma gwamnatin tarayya da PDP tace ta shiga rodani da kuma ke kokarin rufe bakin yan adawa na tuntube mataimakin kakakin jami'ar PDP na kasa Barista Abdullahi Jalo kan wannan kame
PDP ta shafa dan matsayinta akai cewa lalle lalle muna goyon bayan hana cin hanci a Najeriya shi na Olisa Metu ga kansa da akai abunda ya kamata kowa ya sani cewa in an kama mutum ya kasa kai shi kotu kada shi ga awa 24 ai babu wanda zai ce mata an same shi da laifi ai kotu ne take da wannan hukumi mu jira mu ji kotu me za ta yi EFCC ai ba kotu bane maganganun cikin gari kuma ba kotu bane ai akwai batanci mu jira mu ga kotu me matsayinta
amma barisa shi national secretary ya ce wannan kama Olisa Metu da aka yi bita da kulli ne me zaka ce akan wannan matsayin na secretary jami'ar ku na kasa baki daya
to ai ba zai yi yana fadan wani abu ina fadan wani abu ba hasan mai na kaina tunda an kai Olisa Metu kotu na tabbatar kotu za ta yi adalci a ji matsayin kotu so bana son ya fadi magana shi professor Wole Oladipo ni fadi wannan magana daban tunda ni ina kasarsa ba zai zama na abu mai kyau ba
ita dai gwamnatin tarayya ta shajjada da cewar yakin da take yi na cin hanci da rashawa a kasar irin na kan mai uwa da wabi ne inda koda a baya kadan sai da shugaba Muhammadu Buhari yace kar kowa ji tsoron sa amma duk wanda ya sanya tafka aika aika to ya kuka da kansa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Is that